kwata a daya kuma tashi daya majalisar ta tattauna batun matsalar da bangaren masana'antu da ma'aikatan su ka iya fuskanta a wannan lokaci da Najeriya ta bi sahun kasashen duniya wajen kokarin magance yaduwar cutar coronavirus.
The House notes the COVID-19 disease caused by the novel coronavirus has emerged as the most significant threat to the physical, mental, and economic well-being of the people and nations of the world.
Anan kakakin majalisar wakilai Sani Bajabi Amina shine yake gabatar da kudurin da kansa kuma wannan shine karo na farko a tarihin majalisar wakilai da za a samu irin wannan yunkuri. Bajabi Amina ya kara da cewa,
Mr. Speaker, honorable colleagues, House resolves to suspend import duty on medicine, medical equipment, personnel protective equipment, and other such medical materials as may become essential to managing and eradicating an outbreak of COVID-19 virus in Nigeria.
Kakakin majalisar ya ce wani muhimmin abu shine a dauki haraji akan magunguna da kayayyakin aikin asibiti da kayan da jami'an kiwon lafiya za su yi amfani da su a matakan kare lafiyar mutane. Bayan kammala wannan aiki ne majalisar ta kaje zamanta har sai zuwa ranar 7 ga watan Afrilu. Wani abu da dan majalisar wakilai Abubakar Hassan Fulata ya ce hutun jaki ne da kaya aka.
To dama ai niyyar majalisar shine a duba ga cewar wannan annoba ta coronavirus da ta fada wa duniya gaba daya akwai bukata majalisa ta dauki matakai na gaggawa domin wayar da kan al'umma akan yadda al'umma za ta kaucewa wannan annoba kuma duba ga cewar mu wakilai ne zaɓaɓɓu na mutane kafin mu rufe zaman majalisa mun gabatar da doka na tallafi ga duk wata ma'aikata da ba ta kori ma'aikatanta ba har ƙarshen wannan annobar. Akwai tallafi da za a bata na haraji za a yi mata rangwame na kashi 50 da haraji da suke biya wa gwamnatin tarayya. Wannan tallafi ne ana bin dan akwai ta muku kar su rage ma'aikata domin ma'aikata ba su zo aiki ba wasu ma'aikatan na tabbata za su ɗauki matakin cewar tunda babu aiki babu albashi to maimakon su kori ma'aikatan su maimakon su hana su albashi to shine muka kwadaita musu cewar duk ma'aikatar da bata kori ma'aikatanta ba a cikin wannan annobar kuma suka ci gaba da ba su albashin su to akwai rangwame na kashi 50 na haraji da ake bawa gwamnatin tarayya maimakon su biya gaba ɗaya harajin to za a dauke musu kashi 50 na wannan haraji.
Ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa da kuma hukumar kula da cututtuka masu yaduwa na sa ido tare da daukan matakan gwaji akai-akai domin sanin adadin waɗanda cutar ka iya yi wa barazana. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.